mutanen nan sun ce su ba sa da abin da za su yi da mu gwamnati ta sani mu ba mu sani ba
we are helpless here president muhammadu buhari please come to our aid please we are building
kadan daga cikin muryoyin yan uwan fasinjojin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna waɗanda ke tsare a hannun yan bandiga a daji da waɗanda yan bandiga suka kaiwa farmaki a ƙauyukan su kenan suna neman gwamnati ta kai musu dauki don kubutar da yan uwan su da kuma kawo musu tsaro
sace-sacen mutane don karɓar kuɗin fansa ko a bisa wata manufa na daban abu ne da ya zama ruwan dare musamman a arewacin Najeriya kuma a baya-bayan nan matsalar na ƙara ta'azzara lamarin da ya fara kai ga yan bandigar sace kananan yara yan ƙasar da shekara ɗaya zuwa bakwai a duniya da ma mata
Haulat Abdulhafiz yar uwa ce ga wata da yan bandiga suka saka bayan da suka sace ta da ɗiyarta mai wata biyar a duniya
gaskiya muna cikin farin ciki a yau da gan kwatiyatu kwanakin da suka wuce kullum muna cikin zulumi har abinci ma baka iya ci dan da ka tasa abinci a gaban ka kana zulumin shin wani hali suke ciki most especially yar karamar yarinya kwari sun cicije ta har ido ɗaya ya rufe to alhamdulillah dai tunda they are back home safe akwai jami'an tsaro akwai SSS akwai police duka gaskiya sun bada gudunmuwa kiran da zan yi gaskiya shine a ƙara rage damtse wurin nemo waɗannan mutane
ko menene illolin sace mutane musamman ƙananan yara ga lafiyar kwakwalwarsu masaniya a fannin ilimin yara Hawwa Mustafa Babura yar asalin jihar Jigawa kuma mazauniyar kasar Amurka na da bayani
to a cikin fannin mu na ilimin yara kwakwalwar yara ta kasu kashi uku ko ta dan adam ma akwai kashin farko da ya kamata a ce kowane dan adam a nan gurin ya kamata a ce ya samu dasuwar tattalin rayuwa akwai emotional state kuma wani bangare ne na kwakwalwa wanda yaro yake samun kansa a ciki abubuwa na da nake yi kashi 80% a arewacin Najeriya kuma ina yin magana da iyayen yara da yara kansu ina yi musu counseling muna tattaunawa akan harkokin nan na rashin tsaro ga wanda aka dauka wato wannan state na kwakwalwa na uku da ake kira survival state wani bangare ne na kwakwalwa wanda idan yaro yana cikin sa baya iya koyon komai a rayuwa shine akasarin yaran mu suke ciki muna roƙon gwamnatin mu ta tashi tsaye akan ta'addanci
a bisa tanadin kundin tsarin mulkin Najeriya me ya kamata gwamnati ta yi wajen ceto waɗanda ke tsare a hannun yan bindiga barista mai nasara kogo fitaccen lauya ne a Najeriya
abin da tsarin mulki sashe na 14 sakin sashe na 1 ce hidimar da ake ta gwamnati ana yi ne don jama'a sannan sashe na 11 sakin sashe na 2 kuma yace tsaro da tabbatar da jin dadin jama'a shine mafi karancin nauyi wanda yake akan wayar wace kuma a Najeriya kuma idan muka lura akare da wannan da kuma bukatar rai na dan adam to yana da muhimmanci duk abin da gwamnati za ta yi ta kokari ta yi domin ta tabbatar da kuma da waɗannan jama'a kamar yadda gwamnan Kaduna Nasiru Erufai ya fito ya faɗi cewa sun san inda yan ta'addan nan suke to gwamnati ce kokari ta sadu da su don a fito da waɗannan mutane a matsayin mataki na wucin gadi sannan a nemi hanya ta dindindin da za a samu ƙarshen wannan matsala wadda ta gagari kundila a jamhuriyar Najeriya
a baya dai gwamnatin kasar ta ce tana aiki tukuru wajen shawo kan matsalolin tsaro da suka ƙi cinyewa duk da cewa wasu yan kasar na ganin har yanzu bata canza zani ba Ima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya